أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله بان رسالة عند ميمتن رسالة يو جمعة 24 ذي الحجة شكرا تدبر دلي 46 هجرية زم تجبا دكرات اللتاهم ميتارن البركة ita ce cikin fiqhun malikiya risala ta ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala wannan shine karatu na 15 ina ne zan mutaji babun fi zakatul aini mun kare abin da ya shahi azumi da itikafi a satin da ya gabata yau abin da zan mutashi a cikin wannan littafi mai albarka shine babun fi zakatul aini babe da ke bayanin zakata kudi wal harsi da kayan gona wal mashiyati da dabbobi wa ma yakhruj min al ma'adini da abinda ake huduwa a ma'adini kalkashin kasa wa zikrul jizyati da ambatan jizya wa ma yu'khadhu min tujar ahli zimmati da abinda ake amsa daga kahuran amana wal harbiyin da kahuran da ake yaki da su wannan duka zai yi bayani akan su kaga yana daga cikin abubuwan da muka yi misali da su duk wanda yace zai yi aiki da qur'ani zalla duka wannan abubuwan baya san komai akan sa ba zakata kudi cikin nawa za a hudda nawa qur'ani ya kawo haka nan zakata kayan gona qur'ani bai kawo shi abin da makauta a bada hakin shi ranar da aka yi girbi da mashiya da dabbobi da abin da ake hudduwa na ma'adini aiz arziki na kalkashin kasa ina a qur'ani ya kawo cewa zinari an hudduwa a bada kaza ko man fetur an hudduwa a bada kaza na zakashi malam yake cewa ibnu abi zaid rahimahullahu ta'ala wa zakatul ayn wal hars wal mashiyati zakata kudi wal hars da kayan gona wal mashiyati da dabbobi faridatun farilla ce fa amma zakatul harsi amma zakata kayan gona fa yawm hasadihi ranar da aka yi girbi kamar yadda Allah ya faɗa wal ayni zakata kudi wal mashiya da dabbobi fa fi kulli hawlin marra a cikin kowace shekara so ɗaya ake bada kenan shi na kayan gona bambancin shi duk lokacin da aka girba in so uku gonar ka take yi in garka ce ko gona in so uku ne duk lokacin da aka yi girbi kawai za a bada ba sai shekara ba sabanin na kudi yace wala zakata min al-habbi wat-tamri babu zaka a cikin kwaya da dabino fi aqalli min khamsati awsikin matukar bai kai ba awsike biyar kwaya su hatsi ne su wake ne su dawa da dabinan dukkan su ba za a huda ba in bai kai awsike biyar ba wazalika sai ta akfiza shi kuma kafizi guda 6 ne wa rubu'u kafizin da rubu'un kafizi wal wasqu 60 sa'an shi kuma wasaqi guda tiya 60 ce bisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam da tiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam tiya annabi ko huwa arba'atu amdadu mudu guda 4 ne bi muddihi alaihi salatu wasalam da mudu na annabi alaihi salatu wasalam kenan wannan annabi alaihi salatu wasalam yana da mudu to wannan mudun tiya guda ne to kenan a takaice dai dukkan an gama gaba ɗaya shike ba da tiya 300 ko hatsi ko dawa ko wake matukar bai kai tiya 300 ba babu zaka a cikin shi ko daya yace wa yujma'ul qamu kaga sabanin abinda aka saba a kauyuka da inda ake noma duk inda akai ko tiya 10 ce an hudda daya a bada alhali kuma ko kusa kusan zakka bai kai ba inda illa take musulunci wani zai yi tunanin to kuma menene lahi a ciki akwai lahi ba karami ba duk abinda Allah ya sanya iyaka ya sanya au ya sa sikeli haramun ne sauya shi ba a musanya mishi shi Allah ya ce tiya guda za a bada masala kace to na bada tiya bari in bada tiya da hannu guda la haramun ne abinda Allah ya yanka baka mishi gwaninta baka kara in ya ga dama ya ce ka bada duka amma sai ya ce maka tiya ɗaya za a bada to in dai abu mizani gare shi da au gare shi ba a karawa ba a ragewa yadda yake haka za a bada sai dai sarkarka daban in kaga dama sarkarka in duka ma zaka bada tun a gonar alheri ne amma ba abinda Allah bai aza maka ba kamar sallah yanzu ai sallah alheri ce ka kara raka'a uku biyu a azhar ka ce ai alheri ne na kara ba sharri ba ba za a amsa ba gaba ɗaya ka bata ta waccan babbar tiya ta hatsi ko ta sukari
da
kenan kuna nihin kama in an cika ta ta cika tab ta himudu hudun dama in an shahi ta ai baya kai ba adadin da ake bukata ita dai abin da yasa shi yasa aka kayyade da ciya da mudu na annabi sallallahu alaihi wasallam kenan tiya kau muna hadin ta ne saboda ita aka sani hudin mudu yake yin ta yawa an auna mudun aka ganin cewa yaya take kamawa in ya kama to wannan kin guda 300 shine kawai sun auna 260 yake kama babbar tiya wannan wadda an cika aha to kenan ka ji karin bayani in an cika ta babbar tiya wannan ta mu kenan 260 zai kama kenan 260 ba 300 ba idan an cika ta ta wuce hakan yace wa yujma'ul qamhu ana hada alkama wa sha'iru da sha'ir wa surti da surti fi zakati cikin zakka ana iya gama su duka a itibarin su kaman nau'i ɗaya ne a hudda gatiya 20 ta alkama gatiya 20 ta sha'ir gatiya 20 ta surti dan duka suna kama sai a gama su a matsayin abu daya yace fa iza tama amin ja'ib jami'iha khamsatu awsikin idan dukkan su aka hada sun kai awsuki biyar fari yuzaki zalika sai a bada zakkar wa'annan yace wa kazalika tujma wa sanafil quduniya haka ake gangama ana gama nau'i na masu kwabso wa kazalika tujma wa sanafil tamr haka ana hada duk wani nau'i na dabino kamar in ya kasance yana da kwabso kamar yanzu masalan wake ai mun ga kala-kala ne to da kwai ja da kwai hori da kwai babba da kwai karami to duka nau'in shi an tashi zakka a gonar ka gama shi za a yi a matsayin nau'i guda wa kazalika tujma wa sanafil tamr haka nau'i na dabino duka a wajen zakka gama su ake wa kazalika asnafu zabib hakanan nau'i na zabib dukkan shi shima gama shi ake in dai abun ɗaya ne kawai dai kala ce a cikin famikin nashi ta sauya za a gama shi a matsayin abu daya wal urzu shinkafa wa dukhun da hatsi wa zurra da dawa kullu wahid minhuma min hasunufin kowanne daga cikin su nau'i ne zaman kanshi yake la yudammu ila al-akhir fi zakati ba a gama shi zuwa ga wani dan uwan shi daban cikin zakka kana da tiya 100 ta dawa tiya 100 ta hatsi baka gama su ba inda za a gama su a ce can rabi 260 ko 260 a ce tiya 130 ta hatsi tiya 130 ta dawa ka ce ka gama su ka hudda zakala kowanne a zaman kanshi sai ya kai adadin zakka dan ba nau'i ɗaya bane haka shinkafa haka dawa yace la yudammu al-akhir fi zakati ba a gama wani a cikin zakka haka nan koda ya kasance a ce ma kana a cikin gonan ta kana wangakin dawan masara da dawa wannan ba zaka gama su ba dan saboda nau'in su sunfin su kwata-kwata ma ba ɗaya bane koda da Hausa an kira su cewa dawa kawai yace wa iza kana fil ha'id asnafun min at-tamri idan a cikin garka an samu nau'i kala-kala na dabino adda zakata anil jami'i ya hudda zakar gaba ɗayan min wasadihi daga tsaka-tsakiya kenan idan ya zama da cikin dabinan garkarka akwai mafi tsada akwai na tsaka-tsakiya akwai kuma mafi karamin daraja to ba ka tashi ba hudda zakaka so kanka ka ce zaka hudda zakaka ba talaka cikin wannan nau'in radi nau'in kaskantacce wancan dabina awaki wanda ake kaiwa cikin arme to wannan ba zaka dauke shi ba ka ba hudda musu su a cikin zakka kuma alhali kai kuma cikin garka akwai irin wannan na kwalin babba wanda ake hudda ake abun gakin shi cikin azumi ake bude baki da shi cikin azumi to wannan ba zaka dauke shi ba ka ce ba zaka rike wancan wanda ake kai masu rikai cikin azumi kuma su wancan talakawa ka dauko wannan na kaskantaccen ka ce ciki zaka hudda a tsaka-tsakiyan zaka hudda alwasat yace wa yuzakki zaituna ana ma zaitun zakka wa iza balaga habbu idan kwayar shi ta kai 50 awsikin awsuki biyar yace akhraja min zaiti sai a hudda daga man shi kenan kaga shi wannan daga man shi ake huddawa ba shi wannan kin ba saboda man shi shine wangakin nashi riba shi wa yukhraju ana huddawa min aljuljilan daga juljilan wa habul fujri qayata alfujr min zaitihi daga man shi amanta ake huddawa fa iza ba azalika idan aka saida wannan kwayi kan amma huta wani ya tana mana in sabko su mu ga hoton su asalin da aljuljilan da habul fujr yace fa in ba azalika idan ya saida wannan ajza ahu ya wadatar mishi an yi khurja min samani hi yahudda daga kudin insha Allah idan saida suka yi ba man katta tsaba to he ka hudda sun zama kuma zakka kudi zakka hudda ba ta wannan kinsa ba ta kwayar ba yace wala zakata fil fawakih ba zakka cikin kayan marmari su lemu su wannan su kayan marmari dukan su wannan ba za a hudda musu zakka ba wal khudar da kayan danye wala zakata min azabi su tsanwan miya su kubewa dukan wannan ba za a hudda ba a ce a hudda musu zakka a cikin wannan to kaga duk wanda yake qur'ani zalla ya dauka irin nan kalakato duk wannan abubuwan sai hudda musu komai sai hudda su tsanwan miya su gurji su komai duk ya hudda zakka a ciki yace wala zakata min azhabi babu zakka a cikin zinari fi aqall min 20 dinaran cikin kasa da dinari 20 fa iza balagat 20 dinaran idan ta kai dinari 20 fa fiha nisfu dinar sai a hudda nisfin dinari wa rubu'ul ushr da rubu'un ushri fama zada abin da ya kara fa bi hisabi zalika lisahin haka za a yi wa in qalla ko mun kadan kin shi ita a cikin zakkar kudi babu waqasi abinda ba a hudda ma zakka shi kamar yanzu masalan in tumakai ne in awaki ne aka ce duk cikin 40 a hudda guda to kaga 60 ma abinda ya dora 60 20 suka dora ba su da zakka 30 suka dora ba su da zakka sai sun kai wancan adadin na gaba to a cikin kudi babu wannan in an ce miliyan guda da jika 500 miliyan 2 da jika 500 masala ake hudda ma zakka to kargon da ta hayo sama ma har ita ake lissahi ba irin na kayan abun gaba ne dabbobi shi yasa yace wa in qalla duk abin da ya karu lissahin shi za a yi komun kadan kin shi nan kuma da yace nisfi dinar rubu'ul ushr rubu'un ushri kawai shine 1/40 a jika guda kargo ce za a hudda a jika guda a miliyan guda jika 25 take da wala zakata min alfidda babu zakka a cikin azruha fi aqall min 200 dirham a kasa da dirhami 200 wa zalika khamsu awaqin shi kuma uqiya biyar ne wal uqiyatu 40 dirhama uqiya kuma dirhami 40 ne min wazani sab'atin daga awo na bakwai a ni abinda nake nihi anna sab'atu danani dinari guda hudu wazunuha 10 dirham awan su shine dinari guda hudu fa iza balagat hazihi dirahim 100 dirham idan wannan dirhamin sun kai dirhami in kai dinari 200 fa fiha rubu'u shira sai a bada 1/4 ushirinta yine 1/40 khamsatu dirahim shine dirhami guda biyar fa ma zada abin da yayi doriya fa bi hisabi zalika akan lisahin haka ake yi shi ma irin wancan wanda ya abin nan kenan nan gurin mu kuma a kuɗa suna wada zinari da dirhami mu da muke amfani da su duk shekara ake tambayawa kudin nawa suke kama lokacin da shekarar zakka ta kama sai ka tambaya kudin in sun kai a hudda musu dan canji ne lissahi ne kowace shekara sauya yake bana miliyan 2 ne ko da nawa namanta adadin miliyan 2 da wasu doriya ne in sun kai kudi da ake hudda musu zakka in sun shekari kama shi kuma duk gram ɗaya ne jika 40 kenan jika 48 so 83 to wannan ya an tambaye gaskiya masana canji eh masu harkar canji ake tambaya me yasa haka nan bari mun huta na tambayi malam Umar yana da mu'amala da masu wannan harkar na tambaye shi tana yiwa ko haka nan kin dan saboda dole ne in an tashin tunda munan saifa ce muke amfani da ita kuma shi dinaran akwai shi ana amfani da shi dole a tambaya ga garmikin shi a bana nawa yake kamawa ayi aiki da na bana in na bara can shi gashi nan da na yake juyawa ya sauya abun yayi kusan limkin abun dole da na bana za a yi a bar wancan wanda ya wuce yace duk abin da ya kara za a yi lisan yace wai juma'u zahabu wal fidda ana hada zinare da azurha fi zakata cikin zakka shi kuma in kudi ne kenan ko saifa da naira duka wannan za a gama su a hudda zakkar su yace faman kana da lahu mi'atu dirhamin wanda yake da dirhami 100 wa asharatu dinanir kuma yana da dinare 10 fali khuruj min kulli ma da rubu ushuris kowanne sai hudda mishi 1 bisa 40 kin shi wala zakata fil urud babu zakka cikin kayan haja hatta takuna litijara hay sun zamana na kasuwanci ne kayan haja kayan ajiya hay sun kasance na kasuwanci ne amma ba wanda ka saya na kaddara ba kawai fa iza bi itaha idan ka saida ba ada haulin bayan shekara fa aksar ko sama da haka min yawmin akhasta samanaha a ranar da ka amshi kudin kai shekara yace au zakaitahu ko kuma ranar da ka bada zakka fa fi samani ha zakka a cikin kudin ta zakka hudda zakka li haulin wahidin ga shekara guda aqamat qabalar bai'a haulan shin ta tsaya ne kahin a saida ta shekara daya au aksar ko sama da haka tunda haja ce ba ta kasuwanci ba haja ce ta ajiya wani ya sayi wata kaddara ko ta wani abu wanda yake mai kima amma ba na kasuwanci bane to he ya saida shi ba an ce kullun yahudda mishi zakka ba sai in ya saida kudin da dan yaso in sun shekara yahudda masa zakka in sun isa yace illa an takuna mudiran sai in ka kasance mai kewayen kasuwanci ne la yastaqiru bi yadika aynun kudi ba su zama a hannunka wala ardun ko kuma haja kamar kasuwancin yanzu zai kasance ga dan kasuwa ko da yaushe ma baka samu kudi a hannun shi ba baka samu wata haja a hannun shi ba kudin ba kayan ko da yaushe suna hannun abukan kasuwa to wannan kuma shi daban to wannan shi kuma ga yadda zaka yi fa innaka tuqawimu urudaka to wannan kai zaka kimanta hajarka kullu amin kowace shekara a kullun zaka tsaya a ran nan ka wuni kana lissahin duk hajarka duk wata kaddaraka kamata kudi a wannan ranar da zaka hudda zakka wato zaki zalika sai ka hudda zakkar wannan ma amma biye duka min al'aini tare da abin da ke hannunka na kudi ka sa cewa lissahin na sayi kaza shi ma na kasuwanci ne duk abubuwan kasuwancin na sayi kaza kaza na sai shi ka rubuta kaza kaza na sai shi ka rubuta dukkan su gaba ɗaya ka gama lissahin su sun kama kaza kuma ga kudin hannuna sun kama kaza da haka ka hudda musu zakka baka ce ba ai wancan bisu hannu ka wani hannunka zaka hudda mu yace wa hablu ribhul mali shekara ta uwa kudi riba kudi kai haulu asali shekara asalin shi shi kudi asalin kudin in ya shekara to riba ma ta bi shi tare ake lissafa ba an ce ba duk kowace riba sai ta shekara a kawo asalin ake shekara asalin kawo yace wa kazalika haulu nasalul an'ami haulul ummahati haka nan shekara ta diyan dabbobi su ma shekara uwayensu ita ce shekara su ba he ta su ta kewayo ba an tashi kawo ko jiya aka aihe shi kai ko yau aka aihe shi sa'i yazo amsar zakka har shi za a lissafa yace wa mallahu malun tajibu fihi zakatu duk wanda yake da dukiya wanda ta wajaba a bada zakka wa alaihi dainu mislu kuma ana bin shi bashi irin wannan aw yanqusuhu am miqdaru mali zakat ko kuma bashin shi zai rage wannan kudin game da kadarin zakka fala zakatu alaihi wannan babu zakka a gare shi kenan wanda ya kasance misali a ce ana da a ce masalan miliyan kudi he ya kai miliyan 4 ne za a fara hudda mishi zakka to shi yana da miliyan 4 amma wani yana bin shi bashin jika 100 ko bashin jika 300 to wannan ba zai hudda ba sai isa ba dan saboda he al hudda wannan bashin sai dai wa in ya kasance yana da wata kaddara wadda tana iya biyan wannan bashin nashi a barta a matsayin bashin yana da wani moto da yake hawa ya kai jika 300 ko jika 200 to shi za a bari dan saboda yana da abun biyan bashin banda wannan kudin amma wannan ana magana ba abin da ya mallaka da zai biya bashin nan sai wannan kudin to wannan su zai zo dabara da kudin su rage shi ba zai isa ba a ce bai isa zakka ba yace illa an yi kuna inda hu min mala yu zakka kaga sai yace sai in ya kasance a wajen shi akwai abin da ba a hudda ma zakka min urud muqtanatin na haja wanda ya tanade shi ya aji ko da a ce abin da kake da shi kin a dabara ba a hudda mishi zakka amma kuma shi kin yana iya biyan bashin ka ala sabili misali kamar wanda muka bada misali a ce yana da miliyan 4 kuma ana bin shi bashin jika 100 kuma ga wata jakkar shi nan ta kai jika 100 to jakkar za a bari a madadin bashin ko kuma dokin za a bari a madadin bashin duk da shi ba a hudda mishi zakka kenan sai zamana kudin wannan zakka zai hudda musu saboda darin da ake bin shi yana da kadara biyanta ba za a bar ta a cikin lisahin kudin ba ta hana su zakka yace ko na abun nan muktanatun wanda aka tsoruta au raqiqin ko kuma bawa au haiwanin ko kuma dabbobi yana da wasu ragunan shi ko yana da wasu awakan shi ko yana da wasu bayin shi wanda su suna iya biyan bashin shi muktanatun wanda an tanade su au a karin ko kuma gidaje aurai in ko kuma gonakai yana da gidaje ko gonakai wanda su ana iya barin su a mada kaga ai ba a musu zakka to amma dai bashin shi an iya lisahin sa a matsayin su suka zamanu bashin shi kudin da ke hannun shi musu zakka ma fihi wafa'un abun lidainihi abun da zai kasance yana iya biyan bashin shi kaga duk galibi yanzu ɗan kasuwa da zasu rika wajen hudda zakka su yi lisahin kuskure ne ba karami ba za a rika abu kuwa
ya ɗayan yana da kokari da ya ke san kai gare shi yanzu in yace mishi wannan hudda zakka shi ba kun shi ke sai sai mishi kai ba shi da kai to yanzu da dai lissafi a haka gona kan da suke saka sai suke nuna ma kadai gona da su sun yi tsaye amma
to kaga jahilci ne zai sa kai ta cin haƙin Allah zai kasance matukar kenan kaga a yanzu a zaman da ake kusan galibi da wuya ma zaka samu dan kasuwa ai da bai da wasu kadarori banda wannan kudin da yake kasuwanci da su to in haka ne bashin shi kwata kwata ba zai taba shi zakkar shi ba wancan kadarorin da yake da su za a bari su zamanu matsayin biyan bashin shi in yaso kudin shi kuma a mishi lisahin shi yace falyu zaki ma biyadihi yayi zakka abin da ke hannun shi minal mal na dukiya fa illam tafi urudahu bidainihi idan wannan hajojin nasu bisu kai su biya bashin shi ba yace hasaba baqiyati daini sai a lissafa sauran bashin shi fi ma biyadihi ga abin da ke hannun shi kamar wancan nabsin misalin da muka bada a ce yana da miliyan 4 ita ce za a hudda ma ta kai a hudda ma zakka misali to kuma sai zamana wani yana bin shi bashin jika 100 to kuma nan yana da wata kadara ko wani tsohon motan shi wanda yayi jika 50 ko 60 to wannan shi za a yi lissahin cewa to wannan motan shi zai zamani wancan bashin amma kuma da cikon jika 40 da zata yi saura a cikin kamar ana bin shi kenan bashin jika 40 tunda jika 100 ce amma ga kadara ta jika 60 yana da kenan kawai sai a dauka cewa ana bin shi jika 40 jika 40 ake bin shi bashi duk da ba sai da motan zai iya biya ba amma dai kadara ce ai tashi ce mallakar shi ce yace fa ma biye fa in baqiya ba da zalika ma fihi zakata idan abin da yi saura za a iya ba da zakka zakkahu sai hudda mishi zakka yace wala suke da dainu zakatu habbin wala tamrin bashi bai sarar yadda zakkar kwaya kayan gona ko dabino wala mashiya ko dabbobi ko bashi miliyan 1000 ake binka amma kuma lokacin girbi yayi hatsinka ya kai a hudda zakka hudda mishi zakkai tumakinka sun kai a hudda mishi zakkai saboda bashin kudi daban kuma wannan nau'in ya sha bambam na dukiyar ba zakka ba za a mishi irin wancan ba wancan ana magana ne bashin kudi ake binka kuma zakkar kudi ce amma ana binka bashin kudi kuma zakkar dabbobi zakkar gona batta da alaka da wannan ba ruwanta da su wala zakatu alaihi fi dainin hatta yaqbi da hu mutum ba zai bada zakka cikin bashi ba sai ya amso shi matukar kana da bashi bashin ka a wajen wani to in ka zo da sahin zakka ba zaka sashi ba sai ka amso shi wa in qama a awaman koda ya tsaya bashin ka a wajen wani mutum ya rike shekaru masu yawa fa inna ma yuzakihi li amin wahidin wannan zai yi zakashi ne a shekara guda nan mun lura da kyau a bambance ba bashi ba irin na kasuwanci wanda tsakaninka da wani misalan nan kana da shago wancan yana da shago kawai zai ta hisari Kano misalan yace da Allah ma ni ba ni aran miliyan guda nan kan hito daga kasuwa kuma gobe sai zamanin lissahin zakka ta zo wannan ba bashi bane wanda zaka ce ai bashi ne har shi zakka sa saboda ba bashi bane wanda zaka kilisawa shi amma bashi kawai wanda ya amsa bashi saka ya zura sunan bashi to wannan ko shekara nawa zai a wajen shi ba zaka hudda mishi zakka ba sai yarda ya maido maka da ka tashi lissafa abinda kan mallaka ma ka hudda zakka ta kudi wannan bashin ba zaka lissafa shi ba sai yarda ya maido maka shi yace wala tamrin hatta ya kabdu kazalika al-ardu haka nan wannan haja hatta ya bi uhu har sai ya saida ita ma in haja ce ake bin kari kasance kana da ita ba zaka hudda mata zakka ba sai in ka saida ta wa in kana dainu aw al-ardi min mirasin yace idan ya kasance bashin ko kuma hajak min mirasin ta gado ce fali ta kabila haulan to ya fuskanci shekarar gaba an raba gado misalan wani ma'aihi ko ma'aihiya ko wani wanda kake cin gadon shi da ya rasu an raba muku gado to wannan abin da ka amshi gado sai shekarar shi ta kewayo da za a hudda mishi zakka yace bima ya qabil minhu da abin da zai amso haka nan shi ma bashin bayan ka amso shi sai ya shekarar zakka hudda mishi ya qabil minhu alal asagir zakatu yace yara kanana su ma ana hudda zakka fi amwalihim cikin dukiyarsu fil aini cikin kudi na hannu kudi gari wal harsi da kuma wannan da kayan gona wal mashi yace da dabbobi dukkan su wannan dan yaro yana karimi ba an ce ba ai bai balaga ba a hunda zakka cikin dukiyar shi ba a ko jinjiri ne yau aka aihe shi zakka in ta she kewoyin da yana da abun hudda zakka yake cikin dukiyar shi wa zakatul fitr haka nan zakatul fitr wala zakatu ala abrin babu zakka ga kenan yara ma kanana za a musu zakatul fitr yace malam babu zakka ga bawa wala alaman fihi baqiyatu riqin ko fi zalika kullihi ko kuma wanda ya kasance akwai wani rabin bauta tare da shi rabin shi da rabi bawa shi ma ba zai hudda zakka ba cikin shi fa iza utika faliatan fikin dukiyar da yan mallaka ho ake nihi bawa dukiyar da yan mallaka bai hudda mata zakka ko kuma wanda ya kasance rabin shi bawa rabin shi da ba zai abin nan ba zai hudda ma dukiyar shi zakka ba me yasa saboda shi ma kaddara ne shi ma sai da shi za a rika da shi da dabba wannan kin duddaya da shi da dukiyar duddaya shi ma kaddara ce da shi da dukiyar dinna mai shi ne faliatan yace idan an yanta shi ya zama da to faliatan haulan ya sabunta shekara a yau aka ce an yanta shi kudin shi sun kai a hudda zakato sai lisan sai shekara ta kewayo zai hudda musu bayan ya zama da min yauma izin a ranar da aka abin nan aka yanta shi bima ya mulku min malihi da abin da ya mallaka na dukiyar shi yace wala zakatu ala ahadin babu zakata babu zakka akan kowa fi abdihi cikin bawan shi kai da kake da bawa ba zaka hudda ma bayu zakka ba wa khadimihi da baran shi bari wanda suke tsaran shago wa farsihi da dawakan shi wa darihi da gidaje gidaje su ma ba za a hudda musu zakka ba ko gida dubu ne bai da zakka sai dai ho in ya zama na kasuwanci ne to kuma wannan abin da suka kawo za a hudda ma zakka in ya tattara ya isa hudda zakka wala ma yutakhadhu lilkinya ko kuma abinda ake rika shi dan saboda tanadi min arba'i wal urud na gidaje da hajoji wannan ba za a hudda musu zakka ba a cikin nafsinka abun gakin su wala fi ma yutakhadhu lillibas ko abinda ake rika na tuhahi a ce shi ma a hudda mishi zakka babu wannan min alhali na kayan ado duka wannan ba za a hudda musu zakka ba yace wa man warisa aradan duk wanda ya gaji wata haja auhiba lahu ko kuma aka bashi aurafa min aradihi zar'an ko kuma ya dauke wannan kayan gona daga cikin shibka daga cikin gonar shi ko garkashi fa zakahu sai mishi zakka fala zakata alai fi shay'in min zalika babu zakka ko dai cikin wannan abubuwan da aka zanu wanda aka ba ko wanda aka mishi kyauta ko ya gada yace hatta yuba a sai an saida wannan abun wa istaqbila bihi haulin ya fuskanci wata sabuwar shekara min yawmi yaqbidu samanhu a ranar da ya amshi kudin wannan abun wa fima ya kharuju min al-ma'adin ya kare zakka kudi da sauransu wa fima ya kharuju min al-ma'adin min zahabin cikin abin da ake huddawa daga ma'adini na kalkashin kasa na zinare ko azurfa a zakatu ana hudda zakka izaba daga wazni 20 dinar in sun kai awan dinari 20 aw khamsu awaqin ko uqiya wannan uqiya biyar fidatan na azurha fa fi zalika rubu'ul ushr anan za a hudda 1 bisa rubu'in ushri 1 bisa 40 kenan yawma khurujihi ranar da aka huddo shi wa kazalika fi ma kharuji shi kuma kaga ba shekara ba ma'adini din rad da aka huddo ake hudda ba sai ya shekara ba irin na kayan gona ne wa kazalika fi ma kharuji ba'da zalika hakanan duk abin da za a huddo bayan wannan muttasilan bihi wanda ya sadu da wannan gurin in je a wannan gurin ne wa in kalla ko mun karancin shi kenan irin na kudi ne ko mun kadan kin da aka huddo a ci gaba da hudda mishi fa in ka da nai luhu kaga wannan ana zancan tsarin da ya kasance mutum a gonar shi ne shi yake hako abin shi yake huddo abin shi ba yanzu ba da ya koma hannun ma'adinin kasa kalkashin hukuma yake ita take tono abin ta kuma ko wani hukuman ne in musulunci ake wannan shine hukuncin shi wa in kalla ko mun kadan kin shi yace fa in ka ba anailuhu idan samun shi ya yanke ana samu kuma sai ya yanke biyadihi da hannun shi wabtada a gairahu ya kirkiri wani kama a ce gonar tashi a wannan gonar da yake hakan ma'adinan zinare sai ya yanke babu kuma sai ya je wata gonar can daban kuma yake tona sai ya samu yace lami quraishi an tabilu ma fihi zakka ba za a hudda ma wacce ta biyin ba gonar ta biyu zakka sai ita ma a can abin da ake samu wajen ta ya kai wato ukhadhu jizyatu sai zancan jizya za a mace jizya min rijali ahadu zimma daga mazaje na kahuran amana al ahraru diya al baligina balagaggu wala tu ukhadhu min nisa'in ba a amsa jizya daga matan su wasu biyanihim da yara kanana wa abidihim da bayin su wato ukhadhu min al majusa ana amsa jizya daga majusawa wanda ba su da addini wa min nasara al arab da nasaruna larabawa wal jizyatu ala ahli al zahabi jizya in za a amsa ga kahuran wanda suke amfani da zinari in zinari ne arba'at dinanirin dinari guda hudu ne ga kowa wannan araji ne na zaman suna zama na kasaku a karkashin musulunci kamar yadda duk tsare-tsaren ƴan uwa musulunci ne ya kawo mutane su kuma na yanzu na zamani suka daura shi suka tsara shi yanzu in kasar wani zaka shiga in dai a bisa ka'ida ne ba sa ta bayin ta LB da alji wanda kasa ce zaka shiga bisa tsari visa zaka yi kudi za a zuba ma kasar ɗan Saudiya me yasa ɗan haji suke yake zuba musu wannan kudin haji wajen miliyan 3 cikin wajen miliyan 4 ba 3 da rabi nan wajen miliyan guda kudin wannan ne kudin zaman kasar su ne wajen miliyan guda da wani abu kudin zaman kasar ne a kowane alhaji to kenan kaga irin wannan shine to amma kuma mu a musulunci kahuran amana ake azama wannan tsari ne zamani yanzu ya kawo duk wanda zaka je kasa shi ya kawo visa in wata guda zaka yi kudin ta daban in shekara zaka yi kudin ta daban shi yasa ai wanda ya kasance ba ma'aikaci bane ba gwamnati ta tura shi ba irin hajjin nan zai tafi ba wanda dole ne ba wanda zai bi ta ka'ida dan sai ka biya duk wunin da zaka yi ka biya ka zamana a kasar wani duk kudin da wunin da zaka yi ka biya kudi in dai bisa ka'ida ne duk wuni ɗaya jika 15 a Saudiya duk wuni ɗaya jika 15 to in wata guda kai nawa ya kama jika 350 duk wata in shekara zaka nawa zai kama to wanda ya fayi labara ina zai iya biyan wannan abu ba zai iya ba sai dai in haji ne wannan haji ce kuma ba yadda zai yi dole ne ba ya taiba ta barauniya hanya yace arba'atu dinani dinari hudu ala ahlul warqi masu azurha kuma 40 dirhaman dirhami 40 wa yukhaffafu anil faqir ana sassautawa ga matalauci kaga makasir na musulunci in an ga cikin su wani talaka ne kacal bai da wannan abun sai a mushi rangwame amma su yanzu in visa za a cira ina ruwan su da talaka ne duk wanda yaje kawo kudin shi daya wa yukhazmu mimman tajara ana amsa daga wanda ke kasuwanci minhum daga cikin su min ufiqin ulafiihin daga wani sasanni zuwa wani sasanni ushuru samani ma bi'unahu ushurun kudin abinda suke abinnan suke saidawa 1 bisa 10 abinda suke saidawa irin wannan abubuwan kamar yanzu a ce kahuri ne na amana anan zandar yana zamanar da mu amma yana kasuwanci yana zuwa agada sai yana saru kaya yana kawuwa nan yana saida to hukuma mai riya ta amshi 1 bisa 4 1 bisa 10 abinda yake saidawa wa in ikhtalafu asalin abubuwan hada yanzu aka kawo aka labta ma mutane na haraji da ƴan kasuwa da patan da kaza kahure ne ake dora ma na amana amma yanzu da san kudi kai ake labta ma ƴan kasa musulmi suna zamana ana tare da su wanda he lahira duka za a warware wa in ikhtalafu fi sana wa in ikhtalafu koda sun saba fi sanata a cikin shekara miraran su diyawa duk lokacin da shi wannan kahurin da yake kasuwanci duk lokacin da yaje duk tahiyar da yayi in ya taho abin da ya samu shine za a yi wannan lissafin wa in hamalu ta'ama khasatan ila makka wal madina khasatan ukhza min nisfi al-ushri amma in abinci suka kawo zuwa makka da madina kadai wannan za a amshi 1 bisa 20 cikin kudin da suke abin nan kenan wannan rangwame ne kuma a washi ga wancan gurin harami wa yukhza min tujar al-harbina za a amsa daga ƴan kasuwa na kahuran da ake yaki al-ushru sima amshi 1 bisa 10 kahuri ne wanda kuna yaki tsakanin ku da su amma kuma kasuwan dan ai ba a hana mu'amala ba koda kafurai ne kuna yaki da su amma kuma mu'amala ta kasuwanci kuna buƙatar nasu suna buƙatar naku dole ne akwai wannan ku bar shi lahiya ya shigo garin ku ya shigo ƙasar ku yayi kasuwancin shi ya koma wannan wajibi ne in shugaban ku ya bashi wannan dama sai dai kuma shugaban ya amshi jizya 1 bisa 10 abin da yazo illa an yanzulu ala aksar min zalika sai in sun sauka akan sama da haka sun amince su bada sama da haka yace wafir rikazi shi kuma rikazi wa huwa difnul jahiliya shi difnul jahiliya shi binna ce ta jahiliya al-khums za a bada khumsi ala man asabahu ga duk wanda ya same shi shi 1 bisa 5 ake bada shi rikazi kamar tsuntuwa ce kawai wani yana aikin shi ko yana sassaban shi a gonar shi ya tar da wani tilin kudi ko tilin zinari a cikin kasa to wannan zai dauke shi 1 bisa 5 zai kawo ma sarki 1 bisa 5 zai kawo ma hukuma wanda hukuma ta musulunci ce ake magana in yanzu ne kama sarki ba wani baitul mali shi zai cinye gwada ma ya raba ma talakawa tun a can tunda yana da tabbas in ya kawo ma sarki ba zan can baitul mali bane ake zan mu takaita a wannan kawada daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara.